أنت المأمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أدي دي وانا اللوكة شي زامو قباتر دا أمسي أمو وانا مكي القولي إن شاء الله لوكة شي باي اللوكة شي زينا زوا وانا كما يوسو أزروري بسو برمو منزو من قباتر دا شي تند يما با سيان زامو قباتر دو من حي جشوكي دا سويا نمسو يا من زان الله صلى الله عليه وسلم wanda Sheikh Muhammad Nasir ko Sheikh Abdul Fatih ya kwadaitar da maudu'in yau ta zamo mu ne masu neman taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda alhamdulillah rabbil alamin akan neman taimakon Annabi da mu rayu kuma akan ta da mu mutu kuma ranan alkiyama ma muna neman taimakon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sheikh Nasir ya kwadaitar da wato mu dauki karatunmu na yau gaba daya da abin da zamu karanta cikin wato baitin nan da yake cikin Al-Burda wato fasalin nan na Al-Burda na ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka, ya ce ya zabi wannan baitoci sabila da wato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullube mu da inayarsa a diyan da muke, wanda insha Allah waɗannan baitoci na ya akram maliman aluzu bihi sune wato kasidun da zamu fassara mu dan tattauna su insha Allah. Ina ganin ni dan fara ja mana ko kuma wane ne zai fara ja mana
da mu iya ja su ga baitocin kai biyu ne biyu insha Allah ki muka idar
shada so Sheikh Nasir kai ne kudubin raha, bismillah ka fara mana. تفضل مشكورا
زاد فسرك وجل نزاني كويس
شكرا لك انكم كما
تقولون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على النبي الكريم, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واتو ايو منا cikin umsiya ko mu ce umsiyatul ahbab ko umsiyatul mahabba ko dai kuma da muka kira shi wato kaman zaman da kuka sani mun saba yau shine kusan zaman na uku wanda muke zama na nishadi cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau kuma sai muka zabi mu yi game da wannan baitoci na al-Imam al-Busiri radiyallahu anhu wanda yake waka yake yaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan baitoci da muka dauko su sanannu ne a bakin duniya gabaki daya, kowa ya san wayannan baitocin matakar ne yaban manzo Allah ne, hatta ma makiyan Annabi suna koka wannan baitocin, domin baitoci ne wanda take magana game da tinkaho da isa da cika na shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Imam al-Busiri wanda aka fi sani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai, musamman in ana maganan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to akan kawo shi a cikin wanda suka bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mataki mai girma. Kuma yabon al-Imam al-Busiri wanda za su ce a yau wanda za a yi maganan sai ce bai san Imam al-Busiri a fannin yabo ba, to bai cika ɗalibin ilimi ba, domin ko da a ce zallan luga kake karantawa ka san wane ne al-Imam al-Busiri radiyallahu anhu, balle kuma a ce kana kwankwada daga cikin hadaran shugaba sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata ka san wane al-Imam al-Busiri. To daga nan baitin da mu dauko shine baitin da yake na munajati. Munajati wato baitoci ne wanda yake yin su idan yana ganawa da manzon Allah, yana fadin irin abinda Annabi yayi masa na karamci da irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa na isa da kafaita sallallahu alaihi wa sallam. Yana cewa يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني, ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتكمي كو إذا الكريم تجلى باسم منتكمي
فإن من جودك الدنيا
نعم انت كبا
بسم الله
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والكلم يا نفس لا تقنطي من ذلة أذمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكفن يا ربي ودع الرجائي غير منعكس لديك ودع الحير منخزم صبرا متى تدؤه العوالي ينهزم وهذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمحل ومنسجم ما رنهت أزبات البانري هسبا وأقرب الإيس حاد الإيس بالنجم وإن نبيتك منسمو كفي وانهاسكيت والحمد لله وإن نبيتك abin da muke so mai kira akai yan uwa shine su fahimta abin da farko da yake fadi shine ya akramul khalqi ya wanda dukkanin halittan Allah babu wani mafifici sai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya akramul khalqi ya wanda shine mafi girma a halittan Allah mali man aluzu bihi akaf halittan Allah wa nake da shi ba kai ba wanda yakai inje in fake da shi in ba manzon Allah ba wannan kuma babu shine baitin nan na babu wanda zai baka ya maka banda manzon Allah in dai ba annabi Muhammadu ba baka isa ka tafi wajen Allah kanka tsaye ba ko kai wane ne siwaka in ba kai ba ya rasulullahi inda hululil hadith al-amni a duk lokacin da musiba na tashin kiyama yazo wanda yake ya gane dukkan halitta har annaba sun rankwafa to babu wani wanda zan je gaban sa in ce wane yi min in ba annabi Muhammadu ba dinin ranan Allah ya bar dama ne ma wanda suke ceto wannan kuma ceton shine shugaban masu ceto annabi Muhammadu duk wanda ya ceto zai ceto ne cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baiti nabi yace walan yadika rasulullahi ya rasulullahi jahuka wato kimarka ya rasulullahi darajanka ya rasulullahi walan yadika annabi bai kuntata gare ni ba ya rasulullahi irin kyautan annabi da abin da annabi ya nabuwaya na karamci a ce manzo Allah ya ba mu kowa har masu sabo manzo Allah yana cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ma ranar tashin kiyama mu wa'inda suka zamto masu manya-manyan laifuka ne na al'ummana to al-imam Busiri yake cewa to idan har a ranar da Allah ya zama tajalla yayi tajalli bismi muntakimi da sunan nan na al-muntakim to lalle wato darajar ka ya rasulullahi da falalanka ba zai gagara samun Busiri ba da kuma dukkanin wanda biyo bayan Busiri da wanda kuma yake tare da Busiri irin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda na san lokacin idan mutun yace zai surfana to zai tinya lokaci bari ne ka abin magana zuwa ga Shiwabul Fatih tafadda
to shikenan ni na dauka zaka yi daga karshe shine ka kawo ni
to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا باك واسكلم دي سورارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمسيا متيو وشي تقوينشي وتوموني ما سيني من تيمكم من زن الله صلى الله عليه وسلم وي صدق الشائر إذ قال wazi bani bayan annabi wannan mawaki ya faɗa gaskiya wato bayan zancen Allah da zancen annabi Muhammadu in kana neman zance mafi gaskiya to ka nemi wannan wanda yake
man aluzu bihi shibaka
to wannan wato mu yan uwa abinda muke son duniya ta sani wanda kuma muke son masoya manzon Allah ba makiya ba su sani shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki kakanninmu ya taimaki kakanninmu ya taimaki iyayenmu annabi ya taimake mu tun muna ciki ba haife mu ba bayan haife mu ya taimake mu jiya sallallahu alaihi wasallam ya taimake mu manzo Allah yau ya taimake mu gobe zai taimake mu jibi zai taimake mu war haka cikin taimakon manzo Allah muke gobe zai taimake mu jibi zai taimake mu Allah ya raya mu gata zai taimake mu zamu je kabari a nuna shi a ce ma ta qulu fi hadal abdi ya taimake mu ce huwa abdullahi wa rasuluhu zamu je ranar tashin kiyama mu je wajen Adamu ya ce Adamu taimake mu ya ce bazan iya ba Nuhu taimake mu ya ce bazan iya ba Ibrahim taimake mu ya ce bazan iya ba Musa taimake mu ya ce bazan iya ba Isa taimake mu ya ce bazan iya ba sai mun je gurin Abul Amdadi sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ce annabi a taimake mu manzo Allah ya ce ana laha zan taimake ku jiya na a duniya na taimake ku yau kuma bazan juya muku baya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya akramal khalqi mali man aluzu bihi ya mafificin halitta bamu da wanda zamu fake da shi siwa ka bayan kai inda hudusil hadithil amin lokacin da bala'i yazo ya gani to fa ku sani walai yadika rasulullahi jawuka bi kana neman masoyi mai cika alƙawari wanda baya juyawa masoyin sa baya shine annabi walai yadika rasulullahi jawuka bi annabi alfar makka ba za ta taba kuntata a ce ba mu shiga ciki ba idal karimu tajalla ko tahalla bismi muntaqi to wannan bai tuka na al-imam al-busiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya fade su a hadisi al-imam al-busiri ya waƙe su a hadisin da muka karanta yanzu to mu kamar yadda maulama shubrai radiyallahu ta'ala an yake cewa ne ja'altu raja'i fil ladhi huwa hadir ni duk fata na da buri na da abinda nake kwadayi nake kauna na sanya shi ne akan wanda koyaushe yana tare da ni baya rabuwa da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ba abul qasim al mahid dalali wa nasir shine baban al qasim sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al mahid dalali annabi ne mai shara dukkan bata wa nasiri manzo Allah ne mai taimako na
muhammad nasir kenan
muhammad nasir sallallahu alaihi wa sallam
akwai rubuta a cikin rawat a cikin rawat
da qabdin wa basin inda shiga kunci ko na shiga cikin yalwa yayewa la u'amilu ghayra ba na burin kowa ya taimake ni in ba annabi muhammadu ba wani imasi lahi madalla da wannan makamin nawa lil aduwi wanda muke shuka maki da shi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al aduwil mukabil maki mai girman kai in ya taro sai ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana banga banga duk abin da zai yi sai ya zaman tofa sayun fi kuna summa takunu alaihim hasaratan summa yughlabuna saboda albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walladhina kafaru ila jahannama yusharuna za ka dake yanzu duk wanda baya neman taimako annabi dan wuta ne yau kowa yi shi idza hada ghairi uddatan wa aram raman in kaga wani na ni ya tanadi makaman yaki ya tanadi rundunan yaki fa hasbi rasulullahi an kulli nasir to mu ne taimakon mu wanda ya isar mana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to nan dai saboda wala mu shubrai har yanzu wani guri da yake munajati yake cewa alam tu lil jili fawqa muradihi annabi ai mun ga ka ba sidi abul qadir radiyallahu ta'ala anhu sama da abin da yake nema bila kulfatin izjitahu bil bashair ba tare da wani wahala ba lokacin da ka zo sidi abul qadir da manyan manyan bisharori alam tansibi shaykhat tijani khatiman annabi ba kai kanada shau tijani kace shine khatimul awliyai kai mai rawani ba wa alaitahu fauka shiyukhil akabiri kace shauti jani na daga ka duk wani shehi da tsekon sa yake tseko shauti jani ya take shi kadani hadha ala raqabati kulli waliyin eh ko kadamaya radiyallahu ta'ala anhu to fahal laka fi zal abdi duna ta'khulin manalu fayumsi uddahu bil khana bil hanasiri sallallahu bil khanasiri to gashi ubarai radiyallahu ta'ala anhu da shi da masoyansa su ma suna fatan abinda aka ba shi da Abdul Qadir abinda aka ba shi Tijani na taimako su ma a basu to ya rasulullah wannan madadi naka da mun gan shi jiya mun gan shi yau mun za mu gani gobe za mu gani jibi za mu gani gata za mu gani citta in Allah ya raya mu za mu gan shi ranar tashin kiyama to annabi kar abar wannan madadi ya yanke mana Allah ya kara wa manzo Allah wasila da fadila sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum
ni dai yanzu tunda naga Sheikh Abdul Fatih ya su kwani baitoci kusan 10 ya fassara to ni ma sai abin ne na dan
baka taba
abin ne na dan taba
ayyo umsiyatul ahibba
Sheikh Muhammad Nasir ya fassara mana baitoci biyu daga cikin ya akramul khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walay yadiqa rasulullahi jahuka bi abinda imam al-busiri yake fadi shine walay yadiqa rasulullahi jahuka bi ya rasulullahi hal abada alfarmanka ba zai kuntaka gabari na ba ma'ana ba zai taba yiwa a ce bana da wato space na wajen da zan shiga cikin alfarmanka ba idil karim lokacin da Allah al-karim tajalla ya bayyana bismi ko tahalla yayi ado bismi da sunan sana al-muntaqim yana nufin ranan al-kiyama ya rasulullahi ina tsammanin baiwanka da kyautanka da cetonka ba zai zama babu ne a ciki fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami fa inna min judika ad-dunya ya rasulullahi dunya wa darrataha da kishiyanta lahira min judika duk daga cikin kyautanka ne daga cikin baiwanka ne abinda aka gani na duniya shine alfazazi yace tatihu bihi ad-dunya wa ukhra wa barzakhu da duniya da lahira da barzakhu duk tana tunkaho ne da annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam
domin idan mutun yazo duniya yace ba dai ba annabi ba ba dai so annabi ba ba zai nemi taimakon annabi ba to zai mutu da bakin ciki yana shiga kabari kuwa zai tarar da manzon Allah a nuna masa annabi a ce ma za ta kuru fi hazal abd me kake fadi dangane da wannan bawa masoyi sai ya ce haza rasulullah wannan shine annabi muhammadu da muke neman cetonsa wanda yake wata da annabi kuma sai ya ce a ni bani neman taimakonka bani neman taimakonka je ka abunka taimakon Allah nake nema nan kuma fayudrabu bi maqma'atin min hadidin abige shi da guduman karfe sai gabobinsa sun shiga cikin juna to wannan haka yake haka wa ukhra ranan lahira duka da azo ne a tsaya a gaban Allah ana neman Allah ubangiji ya kawo mafita sai an zo ga manzon Allah to a lokacin ne al'umma da su samu mafita to shine fa inna min judika dunya dunya tana daga cikin baiwanka wadarrataha da kishiyanta lahira wa min ulumika yana daga cikin iliminka ya rasulullahi ilmal lawhi ilmin lawhul mahfuz wal qalami da ilmin qalam so da yawa wasu sukan ce to in aka ce ilmin lawhul mahfuzi da ilmin kalam tana cikin ilmin annabi me ake nufi kenan ai ingantaccen hadisi ne wanda karkashin wannan ayan na summa dana fatadalla fa kana ka ba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha wannan karkashin fa auha ila abdihi ma auha idan ka duba ibn jarir at-tabari ya kawo tafasir na malamai akai yayi istidlali da ingantaccen hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda kuma al-Imam at-Tirmidhi ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da nadi mi'raji Allah ubangiji ya dafa kirjina sai aka bude min ilimin farko da na karshe gaba daya na gansu na san su da abinda ma baya cikin ilimin farko da na karshe wani ruwayan atani Allahu ilmal awwalina wal akhirina wa zadani alayhi shine wa min ulumika din ilmal lawhi wal qalami yana daga cikin ilimin ka ya rasulullahi ilmal lawhul mahfuz da ilmin qalam imam al-busiri yace ya nafsu la taqnai min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani yace raina la taqnai karki dai bai tsammani min zallatin daga kuskure da laifuka azumat wanda suke da girma ma'ana zunubai da kaba'ir mutun kare taba dai bai tsammani domin innal kaba'ira manya manyan zunubai fil ghufrani wajen gafaran Allah kallama ni kaman ƴan kanana kanana ne Allah idan yana son bawa idan bawa ya rabu da annabi Muhammadu to laifinsa duk girman laifin yakan zama karami a gurin Allah sabila da Allah ubangiji babu kabira la kabirata idza qabalaka ihsanuhu wala sagirata sagirata idza qabalaka adluhu ibn Atha yace babu wani kabira idan Allah ya fiskance ka da ihsanin sa sannan kuma babu wata sagira idan Allah zai maka hukunci da adalcin sa shine walayyi ya nafsu la taqnadi ya ce rai karki dai bai tsammani min zallatin daga laifi azumat wanda ta girma innal kaba'ira lalle manya manyan laifuka fil bufrani wajen gafaran Allah kallama ni kaman kanana ne yace la anna rahmatar rabbi wattaqila rahman ubangiji
yayiwa
hina yaqsimuha lokacin da yake kasa ta yake raba ta ta'tida ta zo ala hasabil isyan gurgudan yawan laifuka na fil qasami wajen kasan ubangiji da rabon ubangiji ma'ana idan ina kyautata zatan Allah idan zai yi rabon rahaman sa to zai bani na ta rahaman ne gurgudan laifuka na shine yana daga cikin muridan Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali ya Allah rahamanka da gafaranka yafi zunubaina yawa kuma kwadayin da nake yi daga rahmanka yafi kwadayin da nake yi daga ayyukana shine la Allah rahmatar rabbi hina yaqtimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasami ya rabbi waj'al raja'i ya Allah ka saka tsammani na sai na kara ɗaya zuwa biyu dan me yasa baka tsayar da Sheikh Abdul Fatih ba da yake dan yana karanta diwani
ya bar yayi idafa ne akan maudu'i
yayi idafa ne akan maudu'i
kuma cikin maudu'in ne kake ta duk da ba san na katse kai yau rana ne kan na katse mu masoya karantikin
to bari fassara wannan baitin daya da na gabanta shikenan ya rabbi ya ubangiji wa ja'al rajai ka saka tsammani na ghayru mun akisin ko ghayru mun akisin ba wanda zai zamo akasin abin da nake zato ba ladaika a gurin ka waje alhisabi ka saka hisabi na ghayru mun khazimi ba abun kunyatawa da tozartawa ba ma'ana ya Allah duk abin da nake tsammani ina son ka tabbatar ya Allah hisabi na ka saka hisabi ne na masoya manzon Allah dan hisabun masoya manzon Allah ga kafan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai babu wani cika fayil ana zuwa annabi zai ce waɗannan nawa ne su shigo sahuna dan mu gurin mu shine ranan alkiyama ba mu gurin komai a gurin Allah in ban da ya bar mu da manzon Allah ba mu neman komai a gurin Allah ranan alkiyama face Allah ya bar mu da manzon Allah annabi kuma ya yarda mu masoyansa ya yarda mu ɗan rakiyansa ko ba haka ba ya rabbi wa ja'al raja'i ghayra munakisin ladayka waja'al hisabi ghayra munkhazimi wal ufdi 'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'u al ahwal yanhazi shekna ga ka za ku sosai ka ci gaba
shi ga kana so ka gangaro ni ka ji take shawar fati
to alhamdulillah wato alhamdulillah Sheikh Junaid ya shayar da mu bayan kwankwadan da muke daga cikin baitotin da Sheikh Al-Fati ya karanto mana wanda duka idan kun kula baitoci ne wanda duka suke wato sa masoyi yana cikin nishadi idan an faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato wannan baitoci da nake son dan yi ta'aliki akan kadan saboda baitoci biyu kawai ya rage wanda kusan addu'a ne wanda sai mu mika sharfati daga nan ya rufe mana baitocin da Sheikh Junaid ya karanto mana ai kaga ai kaga makaratu
ai yanzu ka ta sauran baitocin gaba daya
a baiti biyu ne ya rage
ba baiti biyu bane
to shikenan
ka karanta biyu sai ka bani na
to shikenan
ni ne wallahi ai saki mutul huffaji
to shikenan ina ji shikenan
ni miss call sai ta mi
yanzu shikenan yanzu bari ni bari yin magana ne
da wannan maudu'in yau akan ya akramal kalki ne ake wannan fitege ne to dukkan mu annabi ya san da mu
sallallahu alaihi wasallam
habiballahi ne mun ce makonsa sallallahu alaihi wasallam
to anan yan uwa na ga yan uwa gabaki daya hakoran kowa a waje yake saboda suna jin irin abinda Allah yake yi dan manzon Allah wato abinda ya faranta min rai daga cikin baitocin da Sheikh Junaid ya karanto ana ta magana wasu su ce an yi duniya dan annabi wasu ma suna ganin kamar laifi ne a ce kace Allah ya yi duniya dan manzon Allah al-Imam al-Busiri ya ga mana cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna min judika ad-dunya wa darrataha duniyan gabaki daya ne daga cikin kyautar manzon Allah daya ne wadarrataha lahira shine kishiyar duniya shi ma ɗaya ne daga cikin kyautar annabi Muhammad idan kaga rayuwa ta yi kyau a duniya to kyauta ne na manzon Allah in kaga rayuwa ta yi kyau a lahira shi ma kyauta ne na annabi domin shi din ne Allah ya ce yana shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai in ya shiryar kafin mutun ya samu to shine wa min ulumika ilman lauhi wal kalam wannan maganar duniya cewa an yi shi dan manzon Allah ko kuma mun samu dan annabi manzon Allah yana gaya mana cewa duniyan nan bata kai gurgudan fukafikin sauro ba da ce ta kai fukafikin sauro girma a wajen Allah da ka sai ko ruwan da zai sha ba zai samu ba ashe girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karfin duniya girman annabi sallallahu alaihi wasallama babba ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa min ulumika ilman lauhi wal kalam sai yake magana cewa wato la'alla rahmatar rabbi hina yaksimuha ta'ati ala hasabil isyani fil kafani wato rahman ubangiji idan yazo zai raba ta Allah sai ya duba girman laifi sai ya kalubalanci laifin da girman rahmarsa wannan wasu sahabbai saboda wannan abin da Allah ya saka musu kamar irin mutum ya duba kissosin irin su Khalid ibn Abi Balta'a wanda suka samu yakin Badar suka samu asbaqiyya suka samu kyauta daga Allah kai tsaye to sai ga ubangiji yake cewa if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to shine al-Imam al-Busiri yake fadi daga cikin wannan baitin to baiti na gaba wanda sune wato na karshe da nake fadi duka dama kamar yanda muka fada wa'annan baitoci ne wanda Imam al-Busiri munajati tsakaninsa da Allah sannan kuma yayi da addu'o'i da buri da yake nema duk abinda buri yake nema wajen manzo Allah ya kare sa a cikin wannan wajen ya kare fadin duk abinda zai fada sai yake cewa wanda bi abdika siddaraini inna lahu sabran mata tad'u al-ahwalu yanhazmi ya rasulullahi ka tausasa ma bawanka siddaraini a duniya da lahira ya zama duk abu inna wani annabi ka sa hannu inna wani a wajen Allah ka shige mini gaba in koi ko ina kaje ya rasulullahi ka zama ina tare da kai domin me yasa wannan bawa na ka busiri inna lahu lalle a tattare da shi yana da wata irin zuciya wanda a duk lokacin da musiba ta tunkaro shi yana samun karaya amma idan ya tuna yana tare da kai annabi sai ya sake samun karfi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tuna da ubangida to babu abin da zai daga masa hankali eh walim la wa izzul abd izz malikihi wai shehu radallahu anhu yake cewa yaya za a yi mu ji damuwa bayan darajan bawa darajan mai gidansa ne ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وهالي ما ترى العبد سويدا وهذا المسلمين أهلته إليك فقلت النفس حرا مسرمدا تو أنا نكرشي سيتي وازل لسهب صلاة منك دائمة ألا كي صلاتي يزمتو ما ماكو كما نجرك جودة دنجز با دائمة تدوم حتى شاشن كياما على النبي قشم زبا صلى الله عليه وسلم bimunhallin da ruwan da ke kwarara wa muntajini da wanda kuma yake mai tattaruwa da wasakin ruwa da ruwan da yake zuzubowa ya zo ya dawo marin na azabatul bani rihu saban matukan azabatul bani a rihu saban iska na sanyin safiya ranna hat azabatul bani ta saka wato jezan bishiyan ararrafuffi shine wato albani kenan ya zamto tana tana kadawa eh tana kadawa kaga da safe irin bishiya yana kadawa din nan to matukan zai ci gaba da kadawan Allah adadin wannan kamshin iskan da ke shiga ke fita Allah kai wa manzon Allah salati wa atrabal isa matukan kuma hadil isi ne kora rakumi a jeji domin da laraba idan yana kora rakumi sai ta masa yabo yayi ta kirari yayi ta kida sai ga rakumi sai yi san tafiya yawa to sai yace matukan akwai haddai din da yake waka din yace wa atrab al isa hadil isi matukan ne kora rakumai yana iya sawa ya rere ya banda rakumi zai ji dadi yana takama yana bishara yace ya Allah ka ci gaba da salati wa shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama
ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi al karami ya rabbi ya Allah bil mustafa da annabi muhammadu dan girman annabi muhammadu Allah balligh maqasidana da abin da muke buri Allah kai duk wani abu da muke so Allah kai mana amma bil mustafa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake cewa waghfir lana Allah ka gafarta mana mamada duk abin da muka aikata kuma wa ma yati da abin da zai zo ya wasi al karam ya wanda karamcin sa mamaku tabaraka wa ta'ala to malamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana shi ya kai rasin dini fa mallilahu kaffaika annabi ka shika masa tafinka wato ba tashi na ba tashi na yan kanana ne to in annabi zai bani kyautan ya bani daidai da gurgudan tafin sa ni idari kaffika mustafa albaraya ata allah ya khafu zawala eh to annabi ka bamu
kafin ka wuce nan wannan hadisi kina so ina yawan kawo shi wai na sayyidina abubakar manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ran kiyama za a shiga aljanna mutum 70 so 70 al'ummansa
yace a kara mana
ya rasulullahi ka kara mana bai fice ka roƙi Allah ba ka kara mana a ruwayan haka ta zo manzo Allah ya sake ce an kara 70 ya sake annabi zidna manzo Allah ya sake ce an kara kowane 70
kuma tafi haka yake
70
ko
sai sayyidina abubakar yace zidna sai manzo Allah sai shiru sai sayyidina umar yace haba sayyidina abubakar ka bari mana ai manzo Allah yace Allah zai kara annabi da kace kara annabi sai haka yayi sai haka ya ci kota tun hannun sai haka sai sayyidina abubakar sai yace ai ina ruwanka umar in manzo Allah yace duka mu shiga aljanna sai sayyidina umar yace to ai sayyidina abubakar tafin hannun manzo Allah diba daya zaka kai mu duka aljanna
Allahu akbar
annabi sai sadaqta ya umar
fa habu alami qidari kafika mustafa albaraya ata Allah ya khafu zawala to Allah ya mana haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala mushu bara yana cewa aghisni aghisni eh ya rasulullahi aghisni aghisni akawo doki munhaminna ya annabi muhammadu sannan wadarikan annabi kariskeni dana cikin walali ko sallallahu alaihi wasallam li ahwali abdin ghairi ahdika ma qabil wato wanda in dai ba abu daga wajenka ba ya rasulullahi wannan bawan baya bukatan komai yace agun manzo Allah atatruku abdan la yuhibbu siwakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zaka juya mun baya ba bayan ka san bayan kai bana son kowa sallallahu alaihi wasallam ala su'i halin fa huwa la yabtaghil iwad a kowane irin hali sawa'un mai dadi ko mara dadi bana neman canji da annabi mu sai sa karankumullahu in hali mai dadi muka shiga annabi in hali mara dadi muka shiga annabi fi kullil ahwali muna tare da manzo Allah dalqul waji ghair mukaddarin arum wa albudu da'iman lam ukammada to ka san me sa karankumullahu abin da yasa wato malum shubran rabbilahu ta'ala anu mu wato yana dai daga cikin wato kaman hali da sabon manzo Allah suke tsintan kansu misali a fagen yaki zaka ga waɗannan sahabban suna kwadayin wato a filin yaki wajen daga amma zaka ga kawai koyoshe kwadayin su da bigen su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun shiga tashin hankali komai annabi Muhammadu in sun shiga cikin jin dadi kaman yanda muke yanzu shi ma annabi Muhammadu in sun shiga kowane irin yanayi manzo Allah wannan abin saboda me sa wato sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yanfaku anillah tabaraka wa ta'ala saboda dama ya gaya musu yace musu inna ma yuqimuni rabbi wa yasqini wa abitu indahu to inda abitu inda rabbi annabi yace inda abitu inda hu din nan to in kaje wajen wanda yake koyaushe yana tare da Allah fi maqadisi din to kaman kana tare da Allah wai na sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala anhu
man zakarani balle manzo Allah
balantana manzo Allah ka gani sayyidina Ali ne yake cewa wai an ce ya imamu musibu sun mana yawa wannan musibar ta zo wannan musibar ta zo Allah yana ta jefon mu da kifiyoyin musibu sai aka ce za mu kauce wannan kifiyoyin sai yace to kun bi juwarin rani ka zama a kusa da ni jefawa
bade jefi kansa ba
tabaraka ta'ala to shine juwarin rani din ka gane manzo Allah shine mihrabul wato mihrabul wujud
mihrabul rani
rani kuma to in ka shiga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam
wanda ya fita wannan
rani wanda ya fita target ne
kowai
kowai inda ya fita a cikin mihrabin annabi target ne to manzo Allah shine mihrabul sallallahu alaihi wa alihi wasallam
mihrabul wujud
wa wajhuha
lilmutahaqqiqi
amma sai lilmutahaqqiqi sai lilmutahaqqiqi yawa sai wa yan haqiqa ya rasulullahi adrikna annabi kariske mu sallallahu alaihi wasallam fa innaka babul wasli annabi kai ne kofa na saduwa wa Allah duk wanda kaga yaje gurin Allah ba ta annabi wa farawu wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairi kala yadkhulu kowa fahu min ghairi kala yadkhulu shine man yuti'ir rasul faqad ata Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni takaina ni ne aljisru bain Allah wa bain ibadihi manzo Allah shine gada silatul wasli bain al-ibad wal haqq manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi
wasallam
bain al-ibad wal khalq bain al-haqq wal khalq to haka yake wallahi alhamdulillah to shi yasa muke gaya wa ƴan uwa duk wanda yake wasa da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kuka da kansa ya kuma san cewa babu shakka akwai ran da zai zo yayi hawaye mu abinda muka sani wal yan baitika ne akaran kallabin afuwa ahmadal mi'da'u ahmadal mi'da'u haka suke cewa mi'da'u ahmadal
mi'da'u
ya nabiyal baraya ya azimas sajaya ya karimal adaya ahmadal mi'da'u ahmadal
mi'da'u
ahmadal mi'da'u ya hakimal qadaya ya dalilal hadaya ya jamilan nawaya ahmad Ahmadan mi'da'u Ahmadan
mi'da'u
Ahmadan mi'da'u ya jalilal mazaya ya muzilal azaya Ahmadan mi'da'u Ahmadan mi'da'u Ahmadan mi'da'u Ahmadan sallallahu alaihi wa alihi
wasallam to wallahi wato mu gaba daya lokacin sadaukarwa ne ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina rasulullah mun zamo mun tashi a cikin kaunanka kuma kaunanka bai taba rabuwa da zuciyar mu ba kuma bamu taba tsammanin aikin mu zai sadar da mu da ubangiji ba in babu kai bamu taba wadata daga barin ka ba ya rasulullah koda na sakan daya kuma bamu taba tsammanin muna da wani abin da zai wadatar da mu ga barin ka ba dan haka ya rasulullah ka saka mu cikin inayanka da kulawanka ya rasulullah ka riske mu lokacin da damuwa ya rutsa mu ya rasulullah ba mu da ta cewa sai dai mu ce maka mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode ya rasulullah kalmomin bakin mu ba zai iya biyan ka ba yaban harcen mu ba zai iya fadan ka ba tunanin mu ba zai iya riskan ka ba ya rasulullah sai dai mu ce buwayan ka da karancin ka da isan ka ya kai ya tuna da kankantan mu ya shigo da mu cikin da'irar ka ya rasulullah zan rufe mana da abin da Busiri ya rufe shi kasidun san da shi da yace يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم واغفر الهي يا ابنجينا كغفرت لكل المسلمين بدكن المسلمين بما يتلوه دا ابين دا سكي كرنتاوا في المسجد الاقصى مسلاتين واتو قدس وفي الحرم دا كوما مسلاتين مكة دا مدينة بجاه من بيته في طيبة حرم البركة من دا جدا سيكي طيبة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون واسمه قسم من أعظم القسم سننسا كما رنسواني دا جتكين من يمن يرنسوا سننسا رنسواني دا جتكين من يمن يرنسوا ثم الرداء عن أبي بكر لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم sannan yardan Allah ya tabbata da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali ma abocin karanci ya summa ridan Abi Bakar wa an Umar wa an Ali wa an Usman wal ali was sahbi summa tabi'in fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karam da iyalai da sahabbai wanda sune ma abota tsoron Allah da hakuri da karamci فهذه بردة المكتار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم بياتها قد أتت 60 مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرب أما شعب الفتح ياتو كنين دا أبو دايا وان دا كما زيني كما برم باك دا عمال وسبيتو چيني دا إنا زوا شو الإسلام يتي أبن دا شو الإسلام يتي أبن دا شو الإسلام يتي أبن دا شو الإسلام يتي عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيعه يا رسول الله الله يمك صلاة يمك أمينتي رايوا دباب سويين كأتك أن توذر ترايوا أن توتيك بام سمونا وارم موت وارم موت فعيش بدون الحب فيك مضيعه عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعض هذا كله سوف أرجوه Allah ya maka salati ya maka aminci ya rasulullahi yanzu yau yanda nazo madina yanzu dan sake dawowa yanda aka banni na dibi garatsa sannan alayka salatullahi summa salamuhu liqa'un ka hasmi at-tayr lilqalbi muji'u Allah ya maka salati ya maka aminci haduwa ne kaman kukan tsuntsu wanda yake saka zuciya ya rude ya shiga cikin soyayya tsuntsu ya tsota lilqalbi muji'u wanda yake saka radadi da soyayya ga zuciya wa yawmun ka alfin min sinina a'udduhu qasiran fama nafsi bidhalika taknu rana dai idan nazo gun ka rasulullahi kaman na shekara 1000 haka nake ji saboda dadin wannan rana amma fama nafsi bidhalika taknu raina bai taba kosawa gabarin sayyiduna rasulullahi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah da akwai karatu na al-azkar wanda al-Sheikh Muhammad Nasir nasiru sunnatul muhammadiyya dakaran manzon Allah ne neman taimakon annabi
a yau ne karatun yau 23
yau ko
talata 23
yau talata 23 insha Allah akwai karatun sana
sunnan annabi na
talatin sana al-azkar dai ci gaba dai insha Allah Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi insha Allah muna fatan in Allah ya kai mu gobe ko jibi ku dada sauraron umsiya insha Allah Allah ya kara mana
sama umsiya mu na mai zuwa diwani zamu shiga sai shi albati yana mana wani
diwani zamu shiga ko to shikenan insha Allah Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad ina tsawaki sai ina karanta wani salati sai wani yace mu na bari har da mun tsawa fa ina karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya rasulullahi qad daqat hilati adrikni ya rasulullah kamar wannan addu'an ka kama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan nace masa ayya nace masa ai wannan daga shi na fito kuma ta shi nake zuwa amma kuma in kan biyo annabi ne ta biya da annabi ya sadar da ni da Allah da yake bayarwa a duniya da lahira din اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وجداره العظيم ما اقام الصلاه من عبد الله وقام بربها الاشياء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين